إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى درسنا شدة أتكلتهم المسائل الجاهلية أتكلتهم مسائل الجاهلية ما زام تاش المسألة الرابعة والثلاثون مسألة تلاتين دهلو malika ta kullu firqatin dukkan wani kowace bangare a cikin harakan jahiliya yana tsarkake kanshi da cewa shine akan daidai shine malika inna kullu firqatin tad'i annaha najiya kowace bangare tana da'awa tana rayawa tana shelanta cewa ita ce mai rinjayi a dalilin haka fa akdhabahumullahu biqawlihi sai Allah qaryata su akan cewa dukkan kubatattu ne babu wani wanda yake shiriye Allah yake cewa wa qalu suke fada suke karawa lan yadkhulal jannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai mutumin da ya kasance akan addinin yahudanci ko kuma ba yahude ko kuma mutumin da yake nasara Allah ya ce tilka wadannan abubuwan suke hodi gaba daya amaniyuhum tsammahanansu ne bima na tsammahanansu ne da gurace-gurancensu Allah ce ka fadi musu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul hatu burhanakum ku zo da hujjanku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke fadi sannan kuma thumma bayyana sawaba sannan Allah ya yi bayani akan miye gaskiyan al'amari yanda yake waye zai shiga aljanna Allah ce bala man aslama wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah wajhahu lillahi ya miƙa huskan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa ta hanyar bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan shine zai samu gidan aljanna kenan ba maganar lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara bace ba as-salihul fawzan yake cewa inna kulla firqatin minhum tad'i annaha hiya allati 'ala al-haq kowane bangare daga cikin jahiliya yana da awanta shine akan gaskiya sannan kuma wa anna ghayraha ala al-batil wanda ba su kuma yana kan abin da yake na banza yace wa kana hadha fil yahudi wan nasara wani abu ne a wajen yahudawa da nasara da nasaru da makamantansu suna cewa lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara suka katangance abin akan su aljanna kenan tasu ce imma yahudu imma nasara duk wanda ba su ba ya shiga sai malike cewa wadannan kuma wannan magana tasu tana kama da maganar dukkan wata hanya ta bata za su nuna cewa ba wanda zai shiga aljanna hesu to wannan duka ba wani abu bane sabo a wajen mutumin da yake yayi karatu ya karanta maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin misali sataftariqu ummati ala 73 firqa manzala yake cewa al'umma za su rabu al'umma shi za ta rabu kashi 73 yace gaba ɗayan su illa asna wuta in banda kashi guda daya wannan kashin guda daya shine mutumin da ya tabbata akan abin da manzon Allah yake kai da shi da sahabban shi daga kuma Allah ya kalubalance su akan cewa to tunda kun ce ku kuke kan gaskiya to wai hatu burhanakum ku zo mana da hujjanku babu hujja ba abin da za su iya fadi almas'alatul khamisatu wa thalathun mas'ala ta 35 mutanen jahiliya suna neman kusancin Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya haramta at-ta'abbudu bi kashfil awrat suna bautawa Allah ta hanyar yayi kwaranyewa kwaranya al'auransu mutun ya bude al'auran shi gaba daya ya zaman to gashi nan tsirara amma hukuma wai abin da nan yake wai bautan Allah ce yake kuma kusancin Allah yake nema ga wannan abin ka qaulihi kaman da Allah yake fada akan su wa idza fa'alu fahishatan in suka aikata wata al-fahasha su bautawa Allah tsirara qalu za su fada su ce wajadna 'alaiha aba'ana ai uwayen mu ga samu suna yi sannan kuma bugu da ƙari ma wallahu amarna biha Allah ya umarce mu da yin wannan abu alhali kuma wani abu ne wanda yake ƙarya ce ba a neman kusancin Allah ta hanyar yin abin da Allah ya saba ko kuma Allah ya hana mutum sannan ko abin da Allah ya haramta ko kuma mutum ya zo yi ta yunkurin bautawa Allah subhanahu wataala akan ce ai haka ga uwayen shi suna yi suka ce wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha Allah ya musu raddin cewa inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni akan abin da yake na alfasha daga kenan yin tsiraici yana ɗaya daga cikin alfasha almas'alatu sadisatu wa thalathun mas'ala ta 36 mutanen jahiliya suna neman kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar haramta abin da Allah ya halatta sannan kuma da halatta abinda Allah ya haramta. Shine ma yace at-ta'abbudu bi tahrimil halal, bautawa Allah ta hanyar tahrimil halal, sa haramta abinda yake halal ne, kama ta'abbadu bi shirki, kamar yadda suka riga bautawa Allah ta hanyar shirka ga Allah subhanahu wata'ala. Sai mutun gashi a cikin shirka dumu-dumu, an kai mishi magana sai yace ma na'abuduhum, ba bauta musu muke ba, illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, muna neman su kusantar da mu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. To waɗannan duka iya daga cikin salon da wajibi ne mutum mai imani ya kwana da sanin cewa ya nisanci waɗannan abubuwa. Sannan ma yace al-mas'alatu as-sabi'atu wa thalathun, mas'ala ta 37, mutanen jahiliya suna ɗaukan malumansu da masu bautansu abin bauta kuma bayan Allah. Shine ma yace at-ta'abbudu, yin bauta da suke yi, bittikhadhil ahbar, ta hanyar ruko da malumai. Al-ahbar jam'i ne na al-hibru, al-hibru shine kursungumin malami kenan, malumai wal ruhban, da wanda suke masu bauta sun rike su a matsayin arbaban, abubuwan bauta min dunillahi kuma bayan Allah subhanahu wataala. Shine Allah bamu labari a can cikin suratul tauba aya ta 31, Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu, kina an umurce su ne akan su bauta wa Allah kawai, babu zancen su doki wani ko su doki malamin su ko su doki kaza, ya zamanto musu a matsayin abun bauta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga dukkan wani mahaluki cikin sabawa mahalici. Sannan kuma Allah ya ƙara da cewa wala taqafu wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim. Malaj al-mas'alatu ath-thaminatu wa ath-thalathun, mas'alata 38, mutanen jahiliya suna shishigi a cikin sunayen Allah da sifofin shi. To anan kuma magana ce akan sifofin, al-ilhadu fi sifat, shishigi da wuce gona da iri da rashin kaiwa inda su sifofin suka kai. Mutanen jahiliya kasance iya daga cikin ɗabi'ansu. Allah yake cewa walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'lam ta'malun, sai dai kun raye cewa kun yi tsammanin Allah bai san ba da yawa daga cikin abubuwan da ku kasance kuna aikatawa. To wannan iya ɗaya daga cikin halaye irin na 'yan jahiliya wanda suna yin kutse, kaga nan sun wasafta Ubangiji subhanahu wataala da rashin sani. Sannan shi kuma Ubangiji shine wanda yake da sani shaƙundum, sanin da jahilci bai gabace shi ba, sannan kuma mantuwa bayya riskan sanin Allah subhanahu wataala. Sannan iya daga cikin masailul jahiliya wanda manzo Allah ya saba wa 'yan jahiliya a kai, al-mas'alatu at-tasi'atu wa ath-thalathun, mas'alata 39, al-ilhadu fi asma'illahi, shishigi a cikin sunayen Allah. Malik ta al-ilhadu fil asma'i ka qawlihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman, su mutanen jahiliya sun kafirce wa ar-rahman, su duk suna na Allah kawai in ba Allahu aka ce ba, su ba su yarda shi ba, da haka suka yi inkarin duk wani suna wanda yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya, Suhail ibn Amr lokacin da ya wakilci Quraishawa da za a rubuta yarjejeniya, da aka rubuta, manzo Allah yake cewa mai rubutu ya rubuta cewa bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Sai Suhail wakilin Quraisha yake cewa, yace ammar rahman fa wallahi ma adari ma huwa, yace wannan ar-rahman din da ka wadi da ar-rahim din da ka wadi mu musamman me kake nihi. Ya kawo wasu maganganun shi daban-daban yayi a lokacin Allah ya sabkar da wahum yakfuruna birrahman, suna kafircewa ar-rahman. Qul ka hadi musu huwa rabbi, ar-rahman inna shine ubangiji na, la ilaha illa huwa, baya da wani abun bauta kuma ba wani abun bauta kuma bayan shi, alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara. Sannan kuma ba haka na irin haka ta sake maimaituwa a lokacin da aka zo rubuta wani yarjejeniya, anan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sunan ar-rahman, nan ma suka nuna cewa su yarda ba. Anan kenan abinda Malik yake so ya kwatanta mana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sunaye da yawa. Sannan kuma ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudil musamma, wai yawan sunayen ba suna nihin ba akan yawan wanda suka samu tare da suna. Mai sunayen shi ɗaya take ne, amma sunayen nashi suna da yawa saboda girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da. Kenan haka abinda yake kan mai imani shine ya tabbatar da sunayen da Allah ya tabbatar wa kanshi manzo Allah ya tabbatar mishi a cikin hadisi ingantattu saboda su mushrikai sun kore sunayen Allah sun yi inkarin su yanzu misali in ka dauki kamar irin su jahamiya jahamiya sun kore ma'anoni na wanda yake lafuzza na sunan Allah subhanahu wata'ala kamar irin su mu'tazila da sauran firaq wanda suke dalla a cikin sunayen Allah da sifofin shi sun shiga sun huta sun faɗi abubuwan da ba haka nan ba abin da yake wajibi akan mai imani shine yayi imanin cewa duka waɗannan sunayen na ubangiji ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi 99 asman man ashaha man ahsaha dakhal aljanna Allah daga cikin sunayen shi akwai sunaye 99 duk wanda ya kiyaye su ya kiyaye lafuzzan su ya kiyaye ma'anan abin da suka kuma sato wannan mutumin zai shiga gidan aljanna daga kenan iya daga cikin masail wanda mutanen jahiliya suka kawo kallo akai sun kafircewa da yawa daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala al mas'alatu al 40 mas'alatu 40 mallai yace juhudur rabb su mutanen jahiliya gaba daya sun yi inkarin samuwar ubangiji subhanahu wataala kawai suna maga cewa duniyar nan da kake gani kawai na cir ne bi ma'ana yanayi ne dabi'a ce take tahiyar da al'amura eh an saba kawai ai sanyi an saba ai zahi an saba a aihu an saba a mutu an saba ai rishin lahiya an saba a warke da sauransu malaci at-ta'dil wannan shine kenan abin da ake nishi da al-juhud din sun yi inkarin ma ubangiji subhanahu wataala gaba daya to wannan iya daga cikin dabi'a da halaye na mutanen jahiliya malaki ta ka kauli ali fir'aun kamar fadar mutanen fir'aun me suke fada fir'aun wani jabberin bawa ne yanda yayi banna a ban kasa wanda Allah ya tabbatar da cewa lalle fir'auna yayi dagawa inna fir'auna ala fil ardi Allah ya ce me yake cewa fir'aun yake cewa ya ayyuhal mala'u yace ya ku mabiyana yan ajin tabarakallah manyan gari ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban fasan muku wani abun bautawa an bani ba kaga kenan ya babu kenan ashi a tsarin shi babu Allah komai shi yake yi ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan kuma lokaci yazo yake cewa ya hama nubnili sharhan la'alli ablughul asbab yace a gina mishi wani abun hawa yaje can sasannin sammai asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa inje in yaqi da ubangijin annabi musa wa inni la zunnuhu kadhiba sai yake cewa awqid li ya hamanu ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la zunnuhu min al-kadhibin da ka iya daga cikin dabi'ar mutanen jahiliya wasu daga cikin sun yi mai inkarin cewa akwai Allah gaba daya wanda suna ga kowa komi kawai yanayi ne kamar da zaka samu su suna da awan haka nan to waɗannan duka iya daga cikin abubuwan da manzo Allah ya saba wa mutanen jahiliya akai kenan insha Allah ta'ala zamu tashi mas'ala ta 41